gaba da fafatawa da ake a gasannin League musamman a nahiyar Turai. Idan muka leka kasar Ingila, a ran Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace sun tashi can jaras 2-2 da Arsenal. Kungiyar kwallon kafa ta Burnley kuwa ta sha kashi a hannun Chelsea ne da kwallo 4 da nema. Manchester United a gida ta doke Everton da kwallo 2-1. A yau kuma Tottenham ne za ta karbi bakuncin Manchester City da misalin karfe 9 na yammaci a gogon Nigeria. Har ila yau a can kasar Spain kuwa a jiya a watan mako na 10 na La Liga, kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta samu nasara akan Real Betis da kwallo 2-0. Sevilla a gida ta doke Huesca da kwallo 2-1. Ita ma Alaves ta samu nasara akan Villarreal da kwallo 2-1. Har ila yau a ranar Lahadin da ta gabata, an fafata a babban wasa na El Clasico tsakanin kungiyoyi biyu da ke kasar Spain, Barcelona da abokiyar hamayyar ta Real Madrid bangaren gasar La Liga ta bana. Wasan ya gudana ne a gidan Barcelona, inda ta lallasa Real Madrid da ci 5-1. Wayannan kungiyoyi sun fara haduwa tsakaninsu tun a shekara ta 1902, kimanin shekaru 116 kenan da suka gabata. Ga yadda haduwarsu ya kasance a dukkanin wasannin, a gasar La Liga sun fafata sau 179, Real Madrid ta samu nasara sau 72, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara sau 70, an yi can jarar wato kunnen doki sau 34. Real Madrid ta jefa kwallaye guda 285 a ragar Barcelona, ita kuma Barcelona ta jefa guda 282. Har ila yau a gasar da suka fafata a tsakaninsu na Copa del Rey, sun fafata sau 33, Barcelona ta yi nasara sau 14, Real Madrid ta yi nasara sau 12, an yi kunnen doki sau 14. A wasannin Copa del Rey din, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta jefa kwallaye 63, sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta jefa kwallaye har 64. A gasar Copa de la Liga na can kasar Spain din kuwa, sun buga wasa 6 ne, inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara sau 2, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba ta taba samu nasara a wannan ba, sai dai an yi kunnen doki 4. Barcelona ta jefa kwallaye guda 13 a wannan gasa, inda ita kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta jefa guda 8 kacal. A bangaren Spanish Cup kuwa, sun barje gumi ne a tsakaninsu sau 14, inda Real Madrid ta samu nasara sau 8 da Barcelona ta samu nasara sau 4, an yi kunnen doki sau 2. Real Madrid ta jefa kwallaye 33 a ragar Barcelona, ita kuwa Barcelona ta jefa kwallaye guda 18 ne a raga. Sai kuma gasar zakarun nahiyar Turai, wato UEFA Champions League, inda suka hadu sau 8, Barcelona ta yi nasara sau 2, ita kuwa Real Madrid ta yi nasara sau 3, an yi kunnen doki sau 3. Madrid ya jefa wa Barcelona kwallaye 13, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta jefa kwallaye 10 ne a wannan gasar. A jimillan wasanni a gasanni wato competition da suka hadu, sun hadu sau 237, Real Madrid ne ta yi nasara, inda ta samu nasarar wasanni har 95, ita kuwa Barcelona ta samu nasara sau 92, sun yi kunnen doki sau 50. Jimillan kwallaye kuwa da aka jefa a wannan gasa, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta jefa kwallaye 400 ne, yayin da Barcelona ta jefa kwallaye 386. Sai bangaren wasannin sada zumunci da aka fafata, inda aka fafata sau 34, Barcelona ta yi nasara sau 20, Real Madrid kuwa ta yi nasara sau 2, an yi kunnen doki sau 10. Jimillan haduwarsu a dukkanin wasannin, har da wasan sada zumunci, sun hadu sau 272, Barcelona ta yi nasara sau 113, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi nasara sau 99, an yi kunnen doki sau 60. Yadda jimillan kwallayen ta kama kuwa, Barcelona ta jefa kwallaye 477, ita kuwa Real Madrid ta jefa 455. A wannan wasa na ran Lahadi, an yi shi ne ba tare da zakarin ƴan wasan nan ba, wato Cristiano Ronaldo wanda ya bar Real Madrid ya koma Juventus, da kuma Lionel Messi abokin hamayyarsa wanda yake fama da raunin hannu a wasan da suka yi da Sevilla, inda suka doke Sevilla da kwallo 4-2 a wasan mako na 9 na gasar La Liga. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo, ya huta lafiya.